الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yo'alamis daya ga watan Rabiul Al-Awwal ijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1438 daidai da 1 ga watan Disamba shekara ta 2016 wannan shine kasan na 70 daga cikin jerin giyan kasosuwan karatun littafin aqaid al-shi'a al-isna ash-shari'a su'alun wa jawabun wallafan Abdurrahman bin Sa'ad bin Ali Ash-Shafari Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har zuwa yanzu malai yana mana bayani akan aqidan nan ta ƴan Shi'a na musun alqur'ani amma da wani salo domin raba aiki suka Yahudawa da Nasara su ce annabi ma kari yayi duka qur'anin ma shi ya koyo wani mutum ne ke gaya mishi yaran su ƴan Shi'a su kuma su ce to ai alqur'anin ma an canza shi ba shine wannan ba an yi kare-kare da rage-rage sauraka ai gudun mawan tawaye da nisanta alqur'anin kun gano wannan da kyau to duk sun farfadu wannan to kuma aikin su kenan raba aiki ne division of labor su kai to wannan kismi na uku da zamu tashi shine tazaharu bi inkarin naqsil qur'an wa tahrifuhu fitowa fili a kokarin bayyana wa mutane waisu sun yadda da alqur'ani babu kari babu rage cikin shi ma a muhawalati isbatin naqas wa tahrib bi tariqatin makira kun gane tazahur azo a bayyana maka abu ai mu kaza ne amma ma a muhawala a karkashin kasa ana kokari ne isbatun naqasi tabbatar da wannan naqas din wa tahrib da kuma canzawan bi tariqatin makira ta hanyar wani makirci kuna fahimtar wannan to shine za ta tauna ana mudin mai hankali zai fahimci wannan shi sa duk wanda suka zo waye za a yi da'awa da yaudara ko mai hankali ko ba mai ilimi ba yana kalla zai gane shine abin da yin Shi'a za su yi anan suna nuna ma jama'an duniya waye su su ba inda suka ce qur'anin nan waya akwai rage da kare dama ba isna a shari'a kake ba to ai ku ne kuka ce maganan da kuke yi kuna korewa ne a bayyane amma karkashin kasa ta hanyar makirci kuma kuna tabbatarwa amma dai dalili zai tabbatar da wannan wa min akhbasi ma salaka hadha tariq shehukum al-khu'i mafi munin wanda ya bi wannan tafarki na wannan yaudara da ha'inci ba kaman malamin nan nasu khu'i marji'u shi'a sabiqan fil iraqi shine babban marji'in ƴan Shi'a na da kafin ya rasu a ƙasar Iraqi wa ba'dul aqtar al ukhra kai da wasu nahiyoyin ma khu'i shine babban malamin su wanda shi yake magana kowa ya ji shine babban mufti baki daya وذلك في تفسيره البيان اчкин تفسيرين شي البيان فهو يقرر ان المشهور بين علماء الشيعة هنا cewa wai shahararriyar fatawa aqida tabbatacciya wajen manyan malaman Shi'a wa muhaqqiqihim da kuma muhaqqiqain ɗan Shi'a bal al-mutasallamu alayhi bainahum kuma abu ne wanda kowa ya sallama wal qawlu bi adami at-tahrif shine alqur'ani babu canji cikin shi babu kari babu rage babu burkedawa komi qur'ani cib da cib ne shine na zamanin annabi shine wanda Ali da ƴaƴan shi da sauran imamai suke aiki da shi kaji magana kaman gaskiya to inda wannan yaje tun farko har ƙarshe kaga duk wannan kaiwa da komowa ma da ba ai ba ko to amma inda gizo ke saka bar dai ku ci ya faɗi wannan a cikin albayan fi tafsir alquran a shafi na 201 صيانة القرآن من التحريف ورأي المسلمين في التحريف في التحريف da an yi ludo wadannan maganganun ya fada kai ka ce gaskiya ne yake fadi at-ta'liq malam shafar yace to in haka yace to ga ta'liqi lakinn al-khu'i nafsuhu yaqta'u bi sihhati al-jumla min riwayat at-tahrif shi kanshi khu'i din nan ya fito karara ya inganta kuma ya yadda da wasu riwayoyi da suka zo suka tabbatar da kuma Qur'anin nan an canza shi yanzu can ya ce ba a canza ba anan kuma ya goyi bayan wasu riwayoyi da suka ce an canza ya sunan abin da koyi yayi tufka da kuma warwara da ake gane dabi'un yan bid'a ce wallahi mu ba za mu kaza ba an jima kuma zai gansa a sahun gaba wajen yi mai hankali zai ce to ƙarya kuke kun fara addini da yaudara a musulunci ba a yin addini da yaudara so haka ba addini kuke ba akwai abin da kuke nema Allah shi kyauta to shine sai malai yake cewa idza inna kasrata riwayat ku yake cewa yawan riwayoyi da suka zo to rasul qata'a bisuduri ba'daha 'alal ma'sumin 'alayhimus salam yana nuna tabbas wadannan riwayoyi sun zo daga ma'asumai ne Allah madaukakin sarki ya kara masa aminci wala aqalla min itimani bidhalika kuma babu karancin abin da zai shiga cikin ranka face natsuwa wa fiha ma ruwiya bi tariqin mu'tabar kuma cikin waɗannan ruwayoyin sun zo ta hanyoyi wanda mu'tabarai ne za a iya gamsuwa aminci da su karancin abin da zaka ce ruwayoyin sun haifar maka shine yaqini da natsuwa sannan ruwayoyin sun zo ta hanyoyi karbabbu me yake son ya ce ruwayoyin da ke cewa an canza alqur'ani malaman su ne ma'asume suka bada sai haka su sun yadda amma can kuma ya ce me ba a canza ba nan kuma ya ce ya yadda da ruwayoyin da suka ce an canza madadin ya ce ruwayoyin da suka zo suka ce an canza ƙarya aka yi musu ya kasa fadin wannan saboda shi zindiki ne ya fadi wannan magana a cikin al-bayan fi tafsir a shafi na 225 shafi 24 ne tsakanin wancan maganan da wannan saboda sun tabbatar da yan shafa ba fa karatu suke ba su yan zanga zanga ne da kuma tattaki sai rashin kunya da tsiwa da salo salo na fasikanci iyaka abin da suke yi kenan amma karatu san fareran karatu dan shiya baya wannan in ga dan shiya yayi karatu to ana san yazo ya zama jagoran batar da jama'a ne kadai kuma ka dan shiya bai bata lokacin shi ayi kun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya kyauta wal khu'i shi wannan khu'i din allazi yanfi aqidatu ulama'ihi bin naqas alquran shine fa wanda ya sa kafa ya banki aqidan malaman shi dake cewa alqurani akwai naqasa cikin shi yusbitu aqidatuhu bi wujudi mushafun li ali kuma shine wanda yake tabbatarwa cikin aqidan shi wai alina da alqurani fihi ziyadat laysa fi kitabillahi ta'ala akwai kare kare cikin qur'anin ali wanda bai cikin wannan alqurani namu fa yaqulu ga abin da khu'i ke cewa inna wujudan mushaf li amirul mu'minin alayhi salam yughayir alquran almawjud qur'an da ke hannun sayyidina ali ba daidai yake da alquranin zamanin yanzu ba fi tartibi siwar surorin ma a tsarin su ba haka suke ba mimma la yanbaghi shakku fihi wannan ko shakka ma bai kamata mutun yayi na cewa alquranin ali shine daidai ba wata salama al-ulama wal-alam ala wujudihi kuma manyan malamai ma sun sallama cewa qur'anin na ali wanda ya saba ma al-qur'anin musulmin yau to ba duk sun yadda cewa akwai qur'anin agnana an at-takallufi li isbatihi kisha ba sai mun daura wa kanmu wahalan tabbatar da wannan qur'anin ba tunda kowa ma ya yadda akwai shi kama annashtimalil qur'an alayhi salam ala ziyadat kaman yanda ishtimalul qur'an shi wannan qur'anin nashi qur'anihi shi sayyidina alin ala ziyadat akwai ƙara ƙaran da laysal fil qur'anil mawjud ba shi a cikin wannan qur'anin kenan an me kenan an rage kenan nashi ne wanda yake original copy to nashi akwai ƙara ƙare ciki wanda mu namu babu to tambaya anan yana ina wa in kana sahihan illa annahu la dalala dalalatu fi dhalika ala anna hadhihi ziyadat kana min alquran malaji ko da yake ya tabbata haka sai dai ba mu da wani dalili da ke cewa wancan ƙara ƙaran shi ma qur'anin ne wa kad uskitan minhu bit tahrif amma an ciccire wannan ƙara ƙaran da ke cikin qur'anin mu ne wanda akwai a cikin qur'anin ali saboda shi wannan qur'anin an canza shi bal sahih anna tilka ziyadat kanat tafsirin bi unwanit ta'wil yace sai dai wancan ƙara ƙaran da ke cikin qur'anin ali to tafsiri ne da ke fassara kanin alqur'anin sai aka cire a wannan kaga kenan ya zama an sa madda mene tahrif kuma amma tahrif at-tafsiri a wannan kaulin yanzu ko babu komi ya ce qur'anin da ke hannun sayyidina ali tartibus suwar din yanda annabi ya karantar da shi da wasiya yayi mun karanta a baya yanzu wannan kuma sai tartibin ya zama ba irin wancan bane alal aqal an samu mi at-tahrif fi tartibus suwar babun da yake so ya ce ba kenan an samu canza wajen jeran gwanan mi sururun tarifi ya tabbata ko bai tabbata ba kun ji salam bata wanda in baka tsaya kai karatun da ya kamata ba Allah sai su jefa ka a rami sai dai kariya ce mu mun yadda da komi mun yadda da kaza ba mu da ja alhali kuma tintin ya ja ya gaskiya ya watsar da ita Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin ya faɗi wannan magana a cikin al-bayan fi tafsir al-Qur'an a shafi na 223 a wancan babin da yake siyanatul Qur'an min at-tahrif shubahatul qa'ilina bit-tahrif da yazo murkushewai shubuwahin waɗanda ke cewa al-Qur'anin akwai canje-canje da ƙare-ƙare to dai mutanen ku ne suka faɗa kaga kura sai da ci kura kenan wa yasumu bi anna al-umma wa fi tali'atihim as-sahaba yana riya cewa al'umman musulmi musamman farko-farkon wannan al'umma sune sahabbai humilu ayatul qur'an ala ghairu ma'aniha sun rika daukan ayoyin alqur'ani ba a bisa ma'anonin su alhaqiqa yanda suke ba yanzu yana zargin sahabbai da tahrif cikin me cikin ma'anil qur'an kaga ku rika fahimtar wannan yana zargin su dan su ne suka dauko qur'anin suka kawo to sun harrafa qur'ani min jihatil ma'ani ana sun canza alqur'ani ta hanyar fitar da ma'anonin shi amma tahrifatul kulaini wal qummi wal ayashi wal ayashi li ayatil qur'an malai ce amma canza wanda kulaini da qummi da ayashi suke cewa amma yin alqur'ani fahiyat tafsirul haqiqi shine tafsiri ne haqiqa inda hu li kitabillah ko abin da yake nubi kenan kaji mutum mashirminci cewa suke wallahi haka zami nazalat ba cewa suke haka za fussirat ba kaifa wa kada wattaka jami'u mashayihul qummi fi tafsirihi malaji dubi yanda da yawa daga cikin manyan shehunan qummi suka tabbatar da me suka amince da tafsirin shi wa kada malal qummi tafsirihi min riwayatil qa'ila bi ta'rifil qur'an kuma ya cika littafin shi fa da wadannan magangan da ke cewa qur'an na an canza shi shi kuma wannan ya zo ya ce ba haka ba nawa za mu dauka na qummi ko ko nashi kuma duk malamai sun amince da wannan shi kade zai faɗa haka qala shehu huzatihim al-khuni al-khu'i babban shay'in hauzin su khu'i yace waliza nahkum biwathaqa jami'u mashayikh ali ibn ibrahim alladhi rawa anhum fi tafsirihi ma'abtid ma'antaha as-sanad ila ahad al-ma'sumina alayhimus salam ice walidha to da wannan ne nahkum bi wathaqa zami hukuncin da an amince da jami'u mashayihu ali ibn ibrahim malaman shi ali dan ibrahim shiwa shi mai kummin duk an amince alladhi yarawa anhum fi tafsirihi wanda malaman nan a wajen su yi karatu ma antaha as-sanad ila ahad al-ma'sumin alayhi salam ta da shi duk isnadin da ya danganta zuwa ga ma'sumai danganta su duka wai wannan magana mai take karantarwa don Allah ya tabbata ruwa wayin da ya tabbatar na cewa Qur'an nan an canza kuma ya canzu haka ne amma an kai jahili ne baka fahimci maganar da yake yi ba sai ka kasa gane yana fa tabbatar da tarifi ne amma ta me ta hikimomi da wayo jahili zai to gai sun ce ba canza ba sai kuma nan sai ya ce fa duk malamai sun ce sun yadda da ruwayoyin shi sannan in ka kalli isnadin isnadin ya tafi har zuwa ga imma al-ma'sumin to in kai dan shani na kware sai ka ce ha to shikenan mun gane can maganan baya da yayi na cewa ba canza al-qur'ani ba to ta kiyya ce ya warwarita da wannan maganan kuma Allah ya tsare mana imanin mu wannan magana karanta littafin mu'jamur rijalul hadis jizyin farko shafi na 49 a muqaddimata thalisa Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu ya kare mu daga wannan bata سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام